Afrique.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin da magaran na Jamhuriyar Niger akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Ana iya samun mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. A Jamhuriyar Niger ana iya samun mu a wasu tashoshin FM amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da Niya, sai kuma tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 200.5. A Ghana kuma ana iya samu mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi. Ma sauraro, Tamar Abari ce ke muku sallama a cikin shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga birnin da magaram tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. To a cikin shirin za a ji cewar babban kwamandan rundunar dakarun kawancen kasashen yankin tarkin Chad mai barin gado, Janar Ibrahim Manu Yusuf, ya mika akalar rundunar ga sabon kwamanda Janar Ogunlade. Ana dauke da fashin bakin masana tsaro kan wannan batu. Hukumomin Arlit da ke cikin yankin Agadez na Jamhuriyar Niger sun dauki wasu matakai da za su taimaka wajen kawo ƙarshen fadan da ake yawan samu tsakanin masu haƙar zinare da mafi yawa ake samun asarar rayuka. Akwai shirin na kasa da sharhin jaridun Ghana, sannan mu kammala da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin na Amurka. Amma dukkanin su za su zo muku ne bayan mun saurari labarun duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Korea ta Arewa ta harba wani abu a cikin teku da safiyar yau Alhamis, a cewar sojojin Korea ta Kudu. Ta yi wannan ne karan farko da kasar ta yi gwajin makami mai linzami a lokacin gwamnatin shugaba Biden. Manyan hafsoshin sojan Korea ta Kudu sun faɗa a wata sanarwa cewa makamin da aka harba da ba a san ko meye ba a tekun Japan, wanda ake kira tekun gabas a Korea, aka harba shi. Nan take dai ba a bada ƙarin bayani ba akan irin makamin ko kuma guda nawa aka harba. An dai haramtawa Korea ta Arewa da ke da nukiliya kera makamai masu linzami a ƙarƙashin kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya. Daruruwan masu zanga-zangar nuna ƙin jinin juyin mulkin da aka yi a watan da ya gabata a Myanmar da aka kulle, an sako su a jiya Laraba, wata alamar sasantawa ta ba sabon ba daga sojojin kasar da nufin lallashin masu zanga-zangar. Waɗanda suka shaida lamarin a wajen gidan yaron Ensen da ke Yangon sun ga motocin bas makare da matasa suna cikin farin ciki, wasansu suna nuna yatsu uku, wata sara ta nuna adawa da masu zanga-zangar suka kirkira. Gidan talabijin da ke mallakar kasar ya ce mutane 628 aka saki. Haka kuma a jiya Laraba aka saki Tenzo, ɗan jaridar kamfanin AP, wanda aka kama a watan da ya gabata lokacin da yake hada rahoto akan zanga-zangar juyin mulkin. Jami'an tsaron Myanmar sun kai mummunan farmaki akan masu zanga-zangar ta adawa da juyin mulkin da aka yi a ranar 1 ga watan Fabrairu, lamarin da ya mai da hannun agogo baya a ci gaban da aka samu ta fannin demokradiyya shekaru 10 a kasar da ke kudu maso gabashin nahiyar Asiya. A jiya Laraba, ministan harkokin cikin gidan kasar Kenya ya sanar da shirin rufe wasu sansanoni biyu da ke dauke da dubban 'yan gudun hijira da ke gujewa rikici da matsin rayuwa a kasashen da ke makwabtaka da Kenya, musamman kasar Somalia. Kasar da ke gabashin nahiyar Afirka ta buƙaci hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta UNHCR da ta fito da wani tsari cikin makonni biyu wanda zai bada cikakken bayani akan yadda za a kwashe 'yan gudun hijirar. Hukumar ta UNHCR ta ce za ta ci gaba da tattaunawa kuma ta buƙaci Kenya ta tabbatar da ta ɗauki matakan kare 'yan gudun hijirar. A wata sanarwa, hukumar ta ce matakin zai yi tasiri wajen kare 'yan gudun hijira a Kenya, ciki har da batun halin da ake ciki na annobar COVID-19. Fred Matiang'i, ministan cikin gidan Kenya, wanda ya fitar da sanarwar, ya ce babu damar wasu ƙarin shawarwari, a cewar shafin Twitter ma'aikatar. An kammala zaman shari'ar sirri da aka yi wa wasu 'yan Kanada su biyu da aka kulle fiye da shekaru biyu da suka wuce a China, yayin da za a sanar da hukuncin da aka yanke musu nan gaba, a cewar sanarwar China. A watan Disamban shekarar 2018 aka tsare Michael Sparrow da Michael Kovrig a matsayin mai da martani akan kamen shugabar kamfanin Huawei, Meng Wanzhou, a birnin Vancouver da ke Canada, wacce ta yi kokarin ta nemi a maida ta Amurka don shari'a. Sanin halin da fursunonin biyu ke ciki, lamarin ya canza tunanin ƴan Canada akan abin da China za ta iya yi da wanda ba za ta iya yi ba. Abin da ɗaya daga cikin tsofaffin jakadan Canada a Beijing kuma tsohon babban jami'in tsaro ya faɗa wa muryar Amurka kenan. Ranar Juma'ar da ta wuce aka yi shari'ar Michael Spavor a arewa maso gabashin Dandong. Bayanin da hukumomin China suka fidda shine an yi shari'ar kuma ana jiran hukunci. Shugaban Amurka Joe Biden ya zaɓi mataimakiyarsa Kamala Harris don sa ido akan ɗaya daga cikin manyan batutuwa da gwamnatinsa ke fuskanta a watannin farko na mulkinsa, wato kurarar baƙi da ke isa kudancin iyakar ƙasar. Yanzu za mu yi aiki da ƙwararru, abinda Biden ya faɗa kenan a jiya Laraba. Ba na iya tunanin wani da ya fi cancantar yin aikin, a cewarsa, inda ya bayyana abubuwan da Harris ta yi a baya a matsayin babbar lauyar California, jihar da ke bakin iyakar ƙasar. Shugaban ya faɗa wa Harris, tsohuwar sanata wadda ita ma mahaifanta baƙi ne, cewa na baki babban aiki amma kina ta murmushi. Harris a tare da shugaban sun lura cewa aikin ba mai sauki bane. Sun kira kwararowar baƙin a bakin iyaka Amurka da Mexico babban ƙalubale.
Madalla labarun duniya kenan aka saurara, yanzu kuma sai taskar rahotanni. Za kuma mu fara ne da tarayyar Najeriya, inda babban komandan rundunar dakarun kawancen kasashen yankin tafkin Chadi mai barin gado, Janar Ibrahim Manu Yusuf, ya mika akalar rundunar ga sabon komanda Janar Ogunlade. Ko me masana tsaro ke iya cewa kan irin fafatawar da rundunar ta MNJTF ta yi? Ga rahoton Hassan Maina Kaina.
Da yake jawabi yayin mika ragamar rundunar dakarun kawancen kasashen tafkin Chadin, babban komanda mai barin gado Major General Ibrahim Manu Yusuf ya yi bawa dakarun bisa irin goyon baya da haɗin kai da suka bashi, sannan ya nemi su ci gaba da bada irin wannan haɗin kai ga sabon babban komanda Major General Ogunlade. Major General Ibrahim Manu Yusuf, wanda ya ja ragamar rundunar dakarun kawancen tafkin Chadin a matsayin komanda na shida kama daga kafata tun daga watan Nuwamban shekara ta 2019, ya yaba da irin haɗin kai da gwamnati da al'ummar ƙasar Chadi suka bashi da ma rundunonin sojoji na ƙasar Chadin. Baya ga irin haɗin kai da hukumar raya ƙasashen tafkin Chadi, Tarayyar Afirka da Tarayyar Turai suka bashi, General Yusuf ya kuma magantu akan irin rawar da abokan haɗin gwiwa wato tawagar dakarun Amurka da ke jifa suka baiwa rundunar ta MNJTF wurin wanzar da tsaro a yankin na tafkin Chadi. Masanin tsaro Aya Komodo Babagamawa mai ritaya na bibiyar yadda dakarun na kasashen tafkin Chadin ke tunkarar mayakan Boko Haram da ISWAP.
Yau cikin ikon Allah, General Ibrahim Manu Yusuf zai mika ragamar wannan runduna to General Ogunlade. Kowa ya san General Ibrahim Manu Yusuf irin rawar da ya taka. Mutum ne jajirce, mutum ne jarumi, mutum ne mai gaskiya, kuma ya kawo ci gaba kwarai da gaske. A lokacin shi ne babban shi wato komandan ƴan Boko Haram Malam Bakura wanda aka kashe shi. Kuma kowa ya san ƴan Boko Haram da yawa sun mika wuya saboda kokari da jajircewa da wannan Major General Ibrahim Manu yayi, ya kawo ci gaba kwarai da gaske kuma ya daidaita abubuwa.
Shi ma ƙwararre kan sha'anin tafkin Chadi, Dr. Abubakar Muhammad Sani, ya yi tsokaci.
Shi wannan bawan Allah Major General Yusuf dai daga Maiduguri ya wuce Chadi as commander MMJTF, inda ya karɓi wani garagan mulkin aiki kawai ya sa a gaba. An samu nasarori da yawa a ƙarƙashin shi. Kaga na ɗaya akwai wani babban komanda na ƴan Boko Haram ɗin, ana ce mai Malam Bakura, komanda ne ma na ɓangaren ISWAP, amma ƙarƙashin shi wannan General Yusuf aka samu aka halakar da wannan mutum. Kowa ya sani irin waɗannan komandoji duk lokacin da aka ce an samu an ɗauke ɗaya daga cikin su ya tarwatsar da ayyukan su wannan ƴan ta'adda. Bacin wannan ma kuma ya sake jagoranta, ya coordinating sojojin MNJTF ɗin suka kashe ina ganin kusan guda goma. Ta idai ma fiye da goma. Komandoji amir kenan na ƴan Boko Haram ɗin ɓangaren ISWAP aka samu aka neutralizing ɗin su. Sani da wannan ne ma ya sa da yawa daga cikin su ƴan ta'addan wato musamman ƴan bangaren wannan isuwa din suka zo suka miƙa kai suka sarenda a gane ko ta sector 1 din NNG chief din dake can wannan gari dake kamar ana kiran ta Mora suka zo suka miƙa kai suka sarenda to a hakikanin gaskiya shi kan dai ya gurgudun kokarin da zai yi kuma an samu nasarori da yawa a ƙarƙashin commander ship din shi na wannan NNG chief
to ko yanzu wani ya kalubale ne ke kan gaban sabon babban commandant Dakarun na NNG chief har ila yau ga Air Commodore Ahmed Tijani Baba Gamawa
yanzu shi General Ogunlade yana da babban aiki because wannan takalmi da zai sa yadda General Ibrahim Mani ya bari ba karamin babban aiki bane saboda haka shi General Ogunlade dole ya tsaya ya jajirce ya gaskiya ya bi abubuwan da ya domin ya dora a yadda ya tsaya domin a ci gaba a tsira tare a kuma samu kyakkyawan nasara da wannan yaki da ake da wannan ƴan ta'adda
a halin yanzu Major General Ibrahim Mana Yusuf shine sabon babban hafsa mai kula da aikace-aikace a headquarters sojojin Najeriya Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya
To yanzu kuma sai jamhuriyar Niger inda mutane uku suka rasa rayukansu a farkon wannan mako sakamakon fadin da ya barke a mahakar zinariya dake iyakar Niger da Algeria a gundumar Arlit dake cikin yankin Agadez wannan dai ba shine karo na farko da ake samun rikici tsakanin masu hakar zinariya a garin Arlit ganin haka ne hukumomin garin suka dauki wasu sabbin matakai da za su taimaka wajen kawo ƙarshen wannan al'amari Abdurrahman Mauli shine magajin garin na Arlit.
Wadannan ya tashi daga masu aikin daka. Wani ya doke kayan wani irin wannan kasar wadda ake hiddo zinariya. Dan kada ya doke mishi ta sai bisha cikin inda yake yana neman ya kwace kan shi har ya shiga tsakanin mutum da mutum ne. Daga nan abun sai ya juye abu kawancin suka zo suka fada mana mutum suka ji mai ciwo. Wannan dirdiri ne karfe 10 aka yi wannan abu. Police da ta samu labari aka je aka dauko mutane wanda suka fada wanda bai jin jikin shi wanda ya ciwo aka kawo shi asibiti. Wannan sai police ta koma can tana bincike ana kawo mutane commissariat ana tambayar su rikicin fada da dalilin fada. To ana nan Allah da iko shi mutumin da aka kai liki asibiti Allah ya amshara shi. Wajen karfe 2 da rabi da wasan mutaci. Donc wancan an bangaren wanda suka shi sarrasa mutumin su sai suka so su kuma kansu justice suka fada ma wancan su ma akai fada cikin fadannan nan take tasirin shan guda ya zambabu guda yi rauni donc jama'an nan tsaro suka zo aka tsaye da komai da komai wannan da yace aka kashi likita toshe ma zambabu kenan anan da nake muku magana a yanzu mutu uku suka rasa rayukansu cikin wannan hatsari wanda aka samu lalle aikin ashani amma matakai wanda suke cikin yin su fada ne kawai ya tashi tsakanin mutane kamar yadda za a fada a cikin gari haka ake fada sai dai can al'umma da kai fada da wani sai abu kanka wani bai sai su kama kuma mutane da makamman irin wannan kup-kup suna da babu abinda babu sanduna wani mene don ka take yankin dai mun sa soji gendarme da police da guard duka dai aka yi bincike aka kamo mutane wanda suka haddasa wannan abun yanzu suna hannun iko nan da nake mugo muku magana bariyar dai wannan bariyar ta shiga gari wannan kuma tana cikin gari ita mun doke ta mun cire ta daga nan mun maida ta cikin gidan daka shigowa gari saboda dangaba bincike masu shigowa kuma da mutun ya an samu shi laifi ga iko tun sai kai kara mun samu mota wajen 10 wadda ta kumsa sojawa da guard da gendarmerie da safar pompier da environnement ta mallan tsaro ta tsaya wacan hakul azal insha Allah
to har yanzu dai muna jamhuriyar ta Niger inda kamfanin wutar lantarki na Damagaram ya bayyana irin matakan da za a dauka a bana domin kawo wa al'ummar Damagaram sauki game da yawan daukewar wutar lantarki da ake samu a duk shekara a daidai wannan lokaci na zafi Suleiman Mumuni shine shugaban kamfanin na Nigelec na Damagaram
akwai santral wadda za ta ba mu megawatt 22 a nan ba ta sorazu bace sabon project ne yana nan kayan duka suna nan a kanye mutane suna SG su gansu an kawo mai mai motar za a fara aikin cikin kwanan nan kuma an ka kammala wannan aikin za ta ba mu megawatt 22 sai mu ce babban ci gaba ne saboda ai wutar da muke ja a nan da magaram ta Najeriya ce kuma in za ya fara tsakanin garin da magaram da garurukan da suke kewaye da shi muna da kamar wajen megawatt 15 wanda muke ja yanzu an girka wannan santral mai megawatt 22 sai mu ce an samu ci gaba mai yawa cikin nan garin na da magaram bayan wancan project na farin farko wanda mutane wata kila sun ka ganshi inda aka dauka duka bayan garin wannan tun daga Jamburu in ka gero ka biyo wani jan kadir Jacques Chirac aka kai wajen Share Zamna Rumbulla ka aka kewo ta Karkada aka kai wajen Awali can bisa hanyar Gafati ai mutane sun ga an yi aiki tukuru nan wurin inda an kaya da wayoyin lantarki masu yawa saboda nan sai da muka samu kamar wajen kilometer 148 babban kauya wadda take bi titi saboda ta sa mutane su samu damar yin barashin man su sa kwantar nasu na kansu bangare ne na farko akwai bangare na biyu yana tahe wanda zai shahuwa ungun ne cikin garin da magaran Karkiye su wajen 17 kenan shi ma wannan aikin nan ba da jimawa ba tunda an san kamfanoni wadanda an ka ba kwangilar an yi jejeniya sun dauki kuntaraji za su zo su fara wannan aikin nan mun samu cikas kadan bisa kan komandan na kwantar su kansu kumbar ta kwantar wannan sabon kwantar wanda ake cafure fayye wanda sai ka biya kartu din ka kai sharji sannan ka sha wutar akwai kwantar din aje halin yanzu babban magazin ne mai ciki yake to disjunctor wanda yake biya shi inda ake dannawa a kunna wutar shi yayi manke shi kuma me ya kawo manken shi komando wanda aka yi kun san da ba a kera su nan ga cikin kasar mu dole sai an je kasar waje to da aka yi komando kasashe wadanda ya kamata su ba mu su wannan annobar da coronavirus sai ta kawo ci kasu duk kamfanonuka masu kera wadannan disjunctor sai suka tsaya da aiki kenan an yi yayin da kasashe da dama shi ya kawo cewa a halin yanzu muna dab da ciwo kan wannan matsalar ta samun isasshen kayan barashin man bayanin da zamu yi ma mutane sai mu ce mu yi alfahari da wannan babban alheri da muka samu bisa kan ci gaba ta samun wutar lantarki sai mu yi ma Allah godiya
to madalla yanzu kuma lokaci ne da Suleiman Muni Barma zai kawo mana shirin na kasa
na kasa
ba kasawa ba
Jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sunana Suleiman Muni Barma to yau shirin zai nufi jihar da Madaram a jamhuriyar Nijar domin jin halin da kurame ke ciki da irin gudunmuwar da kungiyar su ke bayarwa wajen samar da ci gaban al'umma ba tare da bata lokaci ba zan koma gefe in barku da wakiliyar sashen Hausa Tamar Abari
kungiyar ta hada da maza da mata inda ta tsara kanta wajen tafiyar da ayyukanta Ibrahim Haru shine shugaban kungiyar kuraman ta jihar da Madaram ya ce suna haduwa ne duk ranar Ladi dan tattauna abubuwan da suka shahi ci gaban kungiyar su
muna haduwa din dimashi ko ta dimashi ranar Ladi muke in mun hadu me kamata mi sai a ci a riga wata olishi a kai mata takarra in samu wani tallahi da muke so kamar mata kan ma sahi wanda bisa iya aikin hannu suna so su kasuwanci muna yin wannan mun kai mu aji mu bayan shi muka ɗauki wani mataki tsakaninmu da mu da su muka ce ya kamata a duba wannan yaran iski cikin lakwarkin wannan wanda mutanen ma su zuwa mu shayo hankali uwayensu mu gaya musu wannan yaran da a cikin su haka suna yawo banza ka ana zama ana shayi da ci wannan bai dace ba in Allah ya so yara za mu gawa daga aka tashi mutaran yau ko wani abun nan za mu shiga mu bayyana wa cikin mutane mu ga in Allah ya sa da abun ya hadu sai a samu a kama a yi tallahi a kama musu suma
wani irin matsaloli ne kuke cin karo da su wanda har yanzu ba a magance muku ba
to mun kungiyar matsalolin mu eh ban mu sense I think da gurin muka zamna nan bakin gida
bakin titi
ne muke kina cikin ga sassa muna cin muna kaman gidan guragu muna da center haka
shi
abu bala kinan muka samu wannan ta lokacin nan muna da tare
mili
aka bamu lokacin sisil tanjin mu da aka bamu zai dan daka shine sa hannu mun je hamun ware mun yi daki ma ruwa su da shi a ciki to daga ba muna zuwa muna neman mu hasau hannu da shudi mu samu akama muna an gewaye mana yi katan ni birokin mu mun sai mu a ciki kuma duk mutanen da su neman mu sai da neman mu a cikin birokin mu to yanzu meri ta amshi mun zo mun riƙe hannu kuma a titi yanzu a wannan titin in mota ta kubce a kurma ake saka a gurin nan
ya kuke kuna har hada kudin da kuke sawa a kes din ku
yadda muke hada kudin mu tsakanin mu ne yan euro mu ce ma kowanne ga adadin da kawo dala 30 a sha hudu an zuba dala 30 kowa zuba tsakanin mu ne yan euro kinan muka yi lissafi a wata mun samu kudin da ya kamata mun yi tefe na karra mun yi yaran takaru a shi da muke samu har wasu baki ma da ake kawo su daga kasashen Najeriya da wani gari a kawo su a sabke su a gidana da neman musu garin su
to kamar su bangaren matan na ku basu da wasu matsaloli ko kuma wace irin sana'a ce su suke
amma kuma wajen matsalolin mata basu ma su ma basu da gurin zama suna so su bude atelecin su kuwa san su
bude shago amma
su bude shago to babu halin yi bude shago shago a yanzu tsada mata ba su iji shago
so ina ne kiran ka zuwa ga gwamnati da kuma masu hannu da shuni
to yanzu kira na kuna fatar da gwamnati da masu hannu da shuni muna su a tallafa mu mu dai matsalar mu babba ba mu da hili ba mu da sai gwamnati ta kama mana ta ba mu hili ta kida mana to mu sai muna so kuma masu hannu da shuni ko mata wanda su kara yin farm farmasu in su ida ba a ƙara horar da su kuma ba su jari wanda za su yi kasuwanci bangaren lafiya muna ɗaukar kamar tashi a shanshi da kuma wannan maganin ita kaɗai take ba mu hada a rubutu ma shi ta sa shi ka arba shi kams to ina za ka same shi hannu an koma gidan jiya shi kuma bangaren ilimi gaskiya akwai shi wani a yi kwalli su na sabon gari a yi kwalli sunan masallacin da wani bala shi na yi amma ko mutanen cikin gari wanda su suna so su ba da iyansu to da kwalta musu nisa kuma muna fatan shi ma gwamnati ta taimaka ko da abun a daidaita ne ana ɗaukan kura ne ana jan su suna zuwa da kwalta suna ba da hamzanin karatu
kuɗaɗen suna gudanar da ayyuka na cigaban jihar su abinda ya kai aka ɗauki wasu su aiki a babbar asibiti ta jihar da Magaran da kamfanonin zirga-zirga da sauran wurare
to masu sauraro nan zamu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin wakiliyar muryar Amurka a da Magaran Tamar Abari da shugabannin kungiyar kuraman jihar Zandar ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki muke ce da ku Allah ya ba mu alherin sa assalamu alaikum
Farai da Hasili yanzu kuma ga Ridwan Abbas dauke da sharhin jaridan Ghana
Rastafarianism ba amintacce ko kuma addinin da aka amince da shi a Ghana ne ba Nana Akume ya fada haka kuma jaridar Daily Graphica ruwaito wannan labari jaridar ta ce managing director na Intercity wato STC Coaches Limited Nana Akume ya bayyana cewa kace na cin da ake game da daukan dalibai guda biyu masu isu Rastafarian akan zuwa Achimota Senior High School da bai taso ba inda aqidar Rastafarianism din wani amintaccen addini ne da aka amince da shi a nan kasar Ghana har abada ba za mu taba amincewa ba wannan shine babban kano na sharhin jaridar The Chronicle jaridar ta ce aiki da ake nufin gudanarwa na sake raye babbar kasuwar Kumasi zai iya faɗin duma a cikin fagen shari'a kan a ci gaba da wannan kasuwa yayin da wasu ɗan trader tuni suka garzaya zuwa sashen neman haƙƙin bara'adam na babban kotun Kumasi ɗin suna neman kotun ta gabatar da izinin hali ga Kumasi Metropolitan Assembly da ci gaba da gudanar da wannan aiki a bisa shugabancin Benisewa Bachman mai gabatar da ƙara suna roƙon kotun da ta kira ƙaramar hukumar
wato Kumasi Metropolitan Assembly da company gine-ginen da aka azawa nauyin wannan aiki da su dakatar da wannan aikin kamar yadda dokan kasar ta bukata. Ita kuwa jaridar Ghanaian Times wannan labarin ta ruwaito. Kwami Jantawa yayi mamaki game da dawowa da zancen a Japan Royalties. Jaridar ta ce babban jami'in zartarwa na African Energy Consortium Limited Kwami Jantawa tace yayi matukan mamaki game da sharhi na shugaban kasa akan dawowa da yarjejeniyar a Japan Mineral Royalty Limited wadda ke da tarkakiya ga majalisar dokoki. Yace yayi mamaki kuma ya girgiza da irin imani da shugaban Nana Addo Dankwa Akufo Addo ke da shi a lokacin da yayi wannan sharhi. Sai yake gabatar da jawabin halin da kasar ke ciki a ranar Talata. Shugaba Akufo Addo ya bayyana cewar gwamnati za ta dawo ta nufaci majalisar dokoki akan matakan da za a dauka dangane da dubi ga makoman ma'amalar a Japan. Ita kuwa jaridar da Herald labarin wani rukunin binciken tattalin arziki ta ruwaito akan cewar tana kyautata zaton jam'iyyar NDC za ta lashe zaben shugaban kasa na shekara ta 2024. Da wannan muka iso karshen shirin jaridun na yau. Radwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana.
A gaida Malam Ridwan, za kuma mu kammala ne da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka.
Kwanni biyar da suka gabata, mutanen Burma suka fito kan tituna don yin zanga-zangar lumana tare da bayyana burinsu na maido da gwamnatin da aka zaba ta hanyar demokradiyya da ƴancin ɗan adam da muhimman ƴanci na taron cikin lumana da bayyana ra'ayi da kuma bin doka. A martanin da suka mayar, jami'an tsaron Burma bisa umarnin shugabannin sojoji suka tsare ba bisa ka'ida ba, suka kuma kai hari kan masu zanga-zangar da ba su dauke da makami da kuma ɗan jarida. Suka kashe akalla mutane 126 tun juyin mulkin ranar 1 ga Fabrairu. Mun yi Allah wade da waɗannan munanan hare-hare, inji sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a cikin wata sanarwa. Muna Allah wade da kame-kamen da aka yi da kuma tsarewar fiye da shugabannin siyasa 1,700, likitoci, masu kare haƙƙin ɗan adam, ɗan jarida, shugabannin ƙungiyoyin ƙwadago da kuma talakawa da ke amfani da ƴancinsu. Kuma mun yi Allah wade da shugabancin sojoji da suka ba da damar wannan tashin hankali akan jama'arta. Kasar Amurka ta kuduri aniyar daukan karin matakai na inganta bin kadin waɗanda ke alhakin juyin mulkin da kuma bin waɗanda ke cin gajiyar kuɗi daga alakar su da mulkin soja. Sanatar Blinken ya ba da sanarwar cewa Amurka ta ayyana manyan yara biyu na babban kwamandan soji Min Aung Hyung, Aung Pyar Son da Hin Thiri Thet Mon da kuma ƙungiyoyi shida da waɗanda mutane suka mallaka ko suke iko a kai bisa ga dokar zartarwar 1414. Aung Pyar Son da Hin Thiri Thet Mon sun daɗe suna amfani da alaƙar da suke da ita da babban kwamandan don wadatar da kansu. Sanatar Blinken ya ce shugabannin juyin mulki da danginsu manya bai kamata su cigaba da samun fa'ida daga tsarin mulki ba, sabili da yana komawa tashin hankali da kuma tsaurara matakan shawo kan demokradiyya. Sakatar Blinken ya ce za mu cigaba da aiki tare da haɗin gwiwar ƙawancen ƙasa da ƙasa don inganta bin diddigin shugabannin juyin mulki waɗanda ke da alhakin wannan tashin hankalin da sauran cin zarafi da waɗanda ke cin gajiyar kuɗi daga gwamnatin. Waɗannan takunkumin suna kan waɗanda ke da alhakin juyin mulki ne ba mutanen Burma ba. Amurka ta yi kira ga kasashen duniya da su yi magana da murya ɗaya don nuna goyon baya ga mutanen Burma waɗanda duk da tashin hankalin da jami'an tsaron Burma ke yi suna ci gaba da nuna jarintaka da jajircewa a ƙoƙarinsu na ƙin amincewa da juyin mulkin soja. Sanatar Blinken ya buƙaci sojoji su maido da zaɓaɓɓiyar gwamnatin demokradiyya, su daina duk wasu harhare kan masu zanga-zangar lumana, su hanzarta sakin duk waɗanda aka tsare bisa zalunci, sannan su dakatar da kai harhare da tsoratar da ƴan jarida, ma'aikatan gwamnati da masu fafutuka. Sharhin muryar Amurka na yau kenan, wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Da haka muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman da ya zo muku daga nan birnin da Magaram tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Tamar Abari ke ce muku a kasance lafiya daga nan birnin da Magaram.